Sadi siri shiri play ni ni tare da
jibya
so.
Sorry.